Zaben shugabannin jihohi da na jam'iyyar APC da ke mamulki a Najeriya ya kobar baya da kura, inda kamar wasu jihohi a jihar Adamawa, bangarori biyu ne masu gudanar da wannan zabe. Wato yan bangaren tsohon gwamnan jihar Mutane Yako da ke tare da tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacir David Lawal da Nuhu Ribado da ma wasu kusoshin jam'iyyar, da kuma yan bangaren gwamnan jihar Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla, wanda ke marawa shugabannin da ke kan karaga. Bayan kammala zabukan biyu, dukkanin bangarorin da sun fitar da shugabannin da suka zaba, batun da yanzu ya raba kawunan yayan jam'iyyar APC a jihar, ko da yake kwamishinan hukumar zabe a jihar Barista Kasim Ganagadam ya ce bangare guda ne suka sani, wato yan bangaren gwamna.
Ba shakka yau an yi zaɓuka wato na jihar Adamawa na APC a nan, wato Ribadu suka kwaya kenan a nan Jimeta Yola, kuma ma'aikatanmu na hukumar zaɓe har da ni da kaina mun je gurin mun kuma duba yanda abubuwa suke tafiya. Na ji kana maganan wato Parallel Congress, ina so na sanar maka akan cewa mu INEC muna aiki da sunayen ESCO, wanda National wato headquarters na APC ta ba chairman na INEC, shi kuma ya aiko mana. To kaga tunda mun ya aiko mana sunayen wato ESCO wanda shi Ibrahim Bilal ke shugabanci, to ai kaga da shi zamu dinga mu'amala, in ba dai kuma wani abu ne daban kuma ya faru, wani canji wanda kuma dole sai shugabannin party din daga Abuja, shugabanninsu na ƙasa gaba ɗaya, sun sake sanarwa shi shugabanmu na INEC, shi kuma ya sanar mana. Saboda haka mun je mun halarci zabukan shugabannin APC na jihar Adamawa.
To wai comment ɗaya bangaren ke cewa ne game da wannan zabe, Honorable Baba Oga shi ne ma sabon sakataren bangaren su Mutanen Yako, yace sukan fa suna nan daram.
An yi zabe a nan, zabe kuma ya gudana cikin kwanciyar hankali da tsanaki, kowa yana murna yana farin ciki da abun da ya faru a nan. Kina jam'iyyar APC an gina ta ne bisa turba na adalci da bawa kowa ƴancin shi. A duk lokacin da ba za a ba mutane ƴancin su, musamman ma talaka da yake ƙasa, dole ne mu ga cewa an kare wa talaka haƙƙin shi.
Kawo yanzu Honorable Dimas Ezra shi ne ma aka zaba a matsayin sabon shugaban jam'iyyar APC na bangaren su Mutanen Yako, yayin da shi ko shugaban riko na jam'iyyar Ibrahim Bilal ya tazzace a bangaren gwamna, wanda kuma lokaci ne ma aka ke iya tabbatar da yadda za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.